A shirinmu na kananan sana'o'i. A yau dandalin VOA bakwancin wata matashiya.
A yau bakwancin wa muka samu.
Sunana Maryam Muktar Abdullahi.
Maryam Muktar. Sana'ar me kike yi?
Ina sana'ar sayar da man kadanya.
Ya ake kika fara sana'ar sayar da man kadanya?
Eh to. Kawata ce dai ce min tallan wannan man kadanya. Irin haka kin san ana yin irin social network din nan haka to irin daga nan ta dan dora haka to sai nake tunanin cewa tun da lokaci yayi irin na season na bukatar sanyi haka irin ana bukatar sai yanzu saboda yanayin sanyi haka to shine sai nace bari in gwada in gani ko zai tafi kuma alhamdulillah da na gwada alhamdulillah yana tafiya ba laifi
ko gwadan kin fara karban kadan ne kike tallata shi ko ka
eh na karbi kadan ne na fara tallata shi to kuma daga baya da naga ana nema to sai na fara dan karba haka da dan yawa haka
sai kin sayar kike ba ta kudi ki samu riba ko sara kike
a sara nake ina ba ta kudin ta ci
ai nake sayarwa
ina sayarwa a social media haka friends haka saboda ina da irin abokane haka da kawaye haka wanda mun yi school da su wasu kuma irin mun hada haka irin dai abokane dai haka da kuma yan uwa haka da yan uwa yawa ina dora akan WhatsApp din
idan mutun yace yana so kuma sai ayi kaka
idan mutun yace yana so wasu haka kin san saboda wasu ina kai musu haka idan irin ku sani haka wasu kuma suna zuwa gida su karba ko ai irin wajen aiki da haka mutun yace yana so sai in ka masa
kafin ki fara kafin wannan lokacin sanya dama kina sana'a ne
ina sana'a
sana'a
amma irin ba wai irin tayi karfi bane haka kwalliya
kina makeup
ina ne kofa amma irin ba wai yayi karfi bane ina so dai irin na dan fada dashi ya girma haka to kisan dai yanayin rayuwa
to shi kulliyan shi ma a Facebook din da social media kike tallata hajan naki
ban fara tallata shi ba irin dai ina yi haka unguwa haka yan unguwa in suna so haka ina dan yi musu haka irin ba wai sosai din nan
kuma kika musu a nawa kike biya
eh to
casual like
irin casual haka kin san ni ban taba yi wa amarya ba gaskiya tunda irin ka bar ba wai irin kwarewa ne sosai ba ina dai dan koyo ne haka
kin je makaranta ne kika koya
a'a irin dai a social network haka irin su Instagram da Facebook da irin ana yi kisan wasu suna irin posting din nan akwai kuma eh yawa tutorials su YouTube din nan da ake shiga irin ana gani haka to irin anan dai na dan koya haka
kin yi boko me ne sai zango karatun ki
degree
yanzu me kike
yanzu ina service ne
a wajen service din ma kina sayar da hajjan naki
eh ina sayarwa
na wani kwafi karanta
na karanta business admin
to yanzu yake dan kike gama bauta yi wa kasa hidima shi kina sha'awar aiki ne ko sana'an nan zaki bukata tunda harkar kafin shi cikin karanta
eh to kisan yanayin aikin gwamnati irin haka ba dai ko yaushe ne ban dai dogara da aiki ba gaskiya haka zan dai dan ci gaba da sana'an aikin ya zo alhamdulillah in bai zo ba alhamdulillah ina da sana'a ba laifi
wannan sana'a na wannan zaki ci gaba ne da karba kina tsari kina sayarwa koko kina da sha'awar ke ma ki fara hadawa a kan kanki
idan dai har zan samu dai haka in samu wanda zai koya mini zan iya yi in ga hada saboda irin zai dan fi akan in ce sai na tashi na je har wani waje na karbo zai fa ce ni nake hadawa in dai da zan samu zan yi
me burin ki a sana'a ta haka
eh to suna da amfani kwarai da gaskiya akalla dai haka zaka iya dauke wa iyayenka wani abun wanda ba lalle sai ka ce ayi maka ba irin zaka iya yi wa kanka ba wani abu bane ba kuma haka samu kai wa kokannanka yan uwa haka da iyayenka
yanzu gaskiya kina yi wa kasa hidima allowance da ake baki ne kina da burin yin wani abu da shi
eh to ina da burin dan tara shi haka idan na gama service haka zan dan yi tunani in zo na in gani ya kamata in yi haka na sana'a ba wai zan zo na ne in kashe shi haka ya tafi a banza
ba insha
Allah a gaskiya ban cika taba shi ba ba wai duka nake amfani da shi ba
to ne irin kira zaki wa mata musamman matasa akan sana'a dogaro da kai
eh to kamata ya ce mata matasa da ma samari dai haka ba wai iya mata kadai ba su tashi su nemi na kan saboda wannan lokacin gaskiya ba a zama musamman mata dai haka in kika shiga social media zaki ga yawanci masu sana'a gaskiya mata ne eh to gaskiya a social media ina ganin kamar business ya fi tafiya haka saboda irin wasu ma haka da ba su da lokacin irin su shiga shaguna su shiga mene haka idan dai suna gani irin a social media suna zama suna da lokacin irin su daddanna waya su yi waya da waya dinnan suna ganin irin sana'o'i da ake yi a wajen sai kaga irin ka fi samun customers dai a waje kware da gaskiya ba sai da babban jari ba da dan ko dan yaya ne haka idan ka samu haka zaka dan ringa gwadawa
baraka Bashir Murya Amurka daga Kano a Nigeria.